Yin kimanin watanni hudu da suka gabata ne kungiyar ta mabiya ɗariƙar Shi'a suka gurfanar da gwamnatin Kano da kwamishinan ƴan sanda na Kano da kuma Attorney General kuma kwamishinan shari'a na Kano a gaban babbar kotun tarayya da ke nan Kano saboda zargin cin zarafi da kuma kisan gilla da jami'an tsaro suka yi wa ɗayan kungiyar yayin da suke tattaki zuwa garin Zaria a watan Maris na bara. Kungiyar dai ta faɗa wa kotu cewa matakin jami'an tsaro akan ƴaƴanta tauye ƴancin su ne na gudanar da addinin da suke so da ƴancin kai komo da kuma ƴancin kafawa ko shiga kungiyar da suke muradi kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ya yi tanadi. Barista Salim Muhammad Bakaru shine lauyan ƴan Shi'ar a wannan shari'a.
Kamar da kake cewa wato tafsirci na doka ta tabbatar da cewa su waɗannan mutane wanda suka mika kansu suka nemi a musu rijista da gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya ta yadda ta hanyar Corporate Affairs Commission ta ba su certificate sannan suka kawo kundin su aka duba aka ga babu abin da ya saba ma wato addinin musulunci din ko kuma ainihin hakkin wani. To muna da kokarin tabbatar da cewa duk abubuwan da ƴan sanda suke na kashe mutane ta kotu su kallafa musu biyan naira miliyan 500 a matsayin biya na ɓarnar da suke ba.
Sai dai a zaman kotun ne Litinin lawyer gwamnati barista Halima Yahuza Ahmad ta ce kotun ba ta da hurumin sauraron wannan kara a dan haka kamata ya yi ta tsame hannunta.
To a PO din ne wato preliminary objection din abinda muke cewa shine ita wannan kotu ba ma ta da hurumi za su saurari wannan kara saboda shi constitution na ƙasa ya ba kowace kotu tana da jurisdiction ɗinta wato iyakacin huruminta. Ke ba ta da hurumi wannan breach fundamental human rights breach din idan ya kasance cewa a ƙarƙashin ya tsarin aikace take da jurisdiction abinda muke cewa kenan.
Yanzu haka dai alƙalin kotun Joseph J.K. Dakat ya tsage sauraron shari'ar zuwa ranar 30 ga wannan wata na Nuwamba. Zaman kotun na zuwa ne kwana guda bayan da kungiyar ƴan Shi'ar ta zargi ƴan sanda da kashe ƴaƴanta guda biyu mace da namiji biyo bayan arangama tsakanin ɓangarorin jijiya a nan Kano. Sai dai tuni rundunar ƴan sanda ta Kano ta musanta wannan ikirari amma ta ce tun a shekarun jiya Asabar ne a yayin wani zama da shugabannin kungiyar na ƴan Shi'a kwamishinan ƴan sanda ya bukace su su dakatar da tattakin da ƴaƴansu suka shirya yi zuwa garin Zaria daga nan Kano a jiya Lahadi saboda dalilai na tsaro. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.